da yawa rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi suna karkata ta kashi kashi yanayin mataki bayan mataki. Akwai mataki na kasancewarsa yana haske, ma'ana shine daga farkon halittarsa kafin a halicci Annabi Adam alaihi salam har aizo bayan lokacin da aka yi halicci Annabi Adam alaihi salam ya fara shigowa jikuna kenan. Haka dai har aka iso kan babansa Abdullahi da mahaifiyarsa na Amina Allah kara bata yadda. To haka muka yi bayanin wannan haihuwa, har kuma daga haihuwan akan ja za ga wani malamin tarihin ya rubuta shekara 40 na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana daga haihuwa zuwa shekara 40. To bayan nan daga nan kuma akan shiga zango na biyu kenan na annabta, nan kuma daga annabtar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin da ya hijira shine zango na biyu. Daga hijira kuma za a sake turawa zuwa lokacin da ya wafati sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'ana ya gama zaman Makka ya koma ainihin zaman Madina. Kafin mu wuce karatunmu na yau, yana daga cikin abin da muka fahimta cikin tarihi da muka gabatar cewa lallai galiban Allah madaukakin sarki baya aiko annabawa sai sun cika shekara 40. Daga sai zaman Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko shi ba sai da ya cika shekara 40, su ne shekarun cikan karfi da kuma cikar hankali. Wanda bai kai 40 ba, wato da sauran karfi da sauran hankalinsa bai gama cikawa, amma idan ya kai 40 to hankalinsa ya cika sannan kuma karfinsa ya cika. Annabi Musa akan wannan aka aiko shi, Allah yana cewa falamma balaga ashuddahu wastawa, yayin da ya kai wato karfinsa kuma ya daidaita, ma'ana ya kai jarumin namiji, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi goshi. To haka nan yana daga cikin abin da muka karanta a manzon sallallahu alaihi wasallam, Allah ya nuna wa duniya alamomin annabtarsa tun kafin ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi goshi, ma'ana dab da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi goshi ya zama babu wata bishiya da zai wuce a garin Makka face yana ji tana yi masa sallama, babu wani dutse da zai wuce kusa da shi face yana jin duwatsu suna yi masa sallama tana gaishe shi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daya daga cikin abubuwa na farko farko da ainihin Allah subhanahu wataala ya fara nuna masa da annabta. To daga nan kuma sai mafarkin nan magaskaci da yake yi, sannan kuma har yanzu yana daga cikin abin da zamu koya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura ya bar cikin mutane ya koma jeji yana ibada. Wani daga cikin masu rubutun tarihi Abubakar al-Jazairi yake cewa wannan yake nuna a shar'ance mutum idan ya ga yana cikin al'umma barna ta yi yawa to an ba shi dama ya kaura daga cikin mutanen nan da suke barna tun da bai zai iya hana su ba, ya koma gefe, ma'ana ya zama ya nisanta da su domin ya kuta daga sharrinsu ya ci gaba da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fara masa wahayi a ranar Litinin a cikin wannan kogo na Hira a watan Ramadan 21 ko 27 kamar da muka karanta jiya. Malaika Jibrilu shine ya zama dan tsakani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala. To amma ba iya wannan yanayin kadai bane, malamai sun kawo alal akalli akwai hanyoyi guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karban sako daga Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko akwai hanya ta farko, mafi yawancin su hanyoyin mala'ika ne. Hanya ta farko akwai hanyar mala'ika Jibrilu yakan zo masa ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ba, ma'ana ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ba, sai in lokacin zafi ne sai ainihin sanyi ya lullube Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aje yana rawan dare, idan lokacin dare ne sai zafi ya rufe shi yana gumi, to shikenan sai aje yayi shiru, daga can sai aje yana sake dawowa yanayin mutane sai ce to mala'ika ne yazo yace masa kaza da kaza sai isarwa kuma. Wannan hanya ta farko kenan. Sannan hanya ta biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikan yakan zo masa wato da sifa ta mala'ika, kamar yadda ya zo masa a karon farko sifa ta mala'ika wanda wannan har ya zama ya razana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana kawai sai dai ya ga abu yana shumfudi tsakanin sama da ƙasa babban abu iya ganin ka saboda malaika Jibril halitta ce mai girma malamai sun kawo cikin hadisi cewa yana da fifike ya kai 600 kaga fifike 600 ai ba dan kana bane dan haka babbar halitta ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama ya ga malaika ne dan haka sai zama yana fito masa surarsa na malaika ya ganshi kuma ya ji shi wannan hanya ta biyu kenan hanya ta uku yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a surar mutum balarabi kamar da yazo cikin hadisin nan na sayyidina Umar da ake karantawa muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ga wani mutum mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi ko bamu ga wani alamar tafiya a gare shi ba kuma duk cikin mu babu wanda ya san shi to yakan zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi suka ce yakan zo da sifar wani sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Dhihyatul Kalbi shi Dhihyatul Kalbi sahabi ne kyakkyawa kuma ya iya irin ado sosai ya karɓar wanka sosai dan ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai aika wurin sarakuna ma Dhihyatul Kalbi yake aika wannan da yana daga cikin tsarin mulki ana ba kowa da kowa za a aika ba ko wanda yana da farjini yana ado sosai ta yadda idan yaje za a yi saurara to Dhihyatul Kalbi shi ake ainihin turawa yaje shi domin ya ainihin warware matsalolin to malaika Jibril ya kazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da surar Dhihyatul Kalbi na uku kenan sannan na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin mafarkin malaika ne ana cikin mafarki sai a ce masa kaza 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 in gari yawa ya tsara wa mutane sannan hanya ta biyar kuma Allah subhanahu wataala yana magana da shi kai tsaye mara ta hanyar ilhama ya kimsa masa duk abin da yake so ya ga wa al'umma to shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsare shi da cewa shi la yasifu adil hawa in huwa illa wahyuha baya fadan sarransa duk abin da ya fada to wahayi ne da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi a dayan wayannan hanyoyi guda biyar to insha Allah ta'ala zamu dawo karkaratun mu a marahilud da'wa marhaloli ko period na kira zuwa ga Allah lokuta na kira zuwa ga Allah lidawati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marati malai yace ga kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wasu matakai mataki bayan mataki matakan ba za su gaza matakai biyar ba mataki na farko marhalatul ula annubuwa mataki na farko dai samun annabta ai sai ka zama annabi zaka kira mutane ko to matakin da ya fara takawa tukunna na samun annabta mataki na biyu kuma inzaru ashiratihi alaqrabin gargadi ga danginsa mafiya kusa idan zai fara gyaran ya fara daga gida ya fara daga gida sannan na uku almarhalatu thalitha inzaru qaumi ya ainihin gargadi mutanansa bayan dangin nasa ma to sai fara da mutanen garin su mana kabilar Larabawa sannan martabatu rabi'a mataki na hudu inzaru qaumin ma atahum min nadhirin min qabli ye wasu mutane gargadi waɗanda babu wani annabin da ya taba zuwa kafin shi a cikin su su Larabawa da makwabtansu ba san annabawan Allah ba yahudu da nasara ne suka san annabawan Allah su ma tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa ya kai shekara 200 daga dauki annabi Isa zuwa haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ma shekara 571 a wata riwaya shekara 570 to sai ga shan haiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam miladiya da dauki da haihuwar annabi Isa da dauke shi ya kai shekara 610 to kaga nisan mutanen da annabta yayi yawa da haka kusan duk wanda suke zaune suke rayuwa a wannan lokacin su ba san wani annabta ba sannan wahumul arabu qatibatan suli laraba al-inna suke mataki na biyar na kira zuwa ga Allah da yabi shine inzaru jami'i man baragatu da'watuhu min al-jinn wal-ins gargadin wadanda dukkan kiransa ya rince su na mutane da aljinnu ila akhirid dahr har zuwa karshen zamani wannan kenan za mu fara da matakin farko marhalatu sirriyati da'wa mataki na boyya a karon farko Allah ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye kira kar a bayyana Allah ya umurce shi ya boye kira na tsawon shekara uku ba'da nuzulihi bayan Allah ya sauko masa da fadin sa ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda kake lulluwa da mayami dan da man lokacin da ya karata sauka ya dawo gida yana cewa allabe shi to sai ga mala'ikan ya dawo yana cewa ya ayyuhal mudaththir ya kai mai lulluwa da mayami ba lulluwa da mayami za kai ba kuma fa anzir ka tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka wa thiyabaka fatahhir kuma ka tsarkake tufafinka war rujza fahjur kuma ka nisanci gumaka da dukkan sabo wala tamnun tastakbir kada ka bada kyauta kana neman ayi ma'ana kada ka bada kyauta kana neman ladan kyautan auren mutane in ka bada kyautan ka nemi ladan kyautan auren Allah wayannan ayoyi bayan sun sauka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce na tarihi tsakanin saukan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ayoyi biyar din nan da wannan ya kai kwana 40 tsakanin su to bayan an sauko masa da wannan kaga an bada ikra a cikin ta babu wani magana ka je kai wa'azi a ciki amma wannan akwai magana ka tashi ka je kai wa'azi amma wa'azin sai ya zama an umurce shi ne da yi wa'azin a goye kuma shi wa'azi a goye lalle yana ɗaya daga cikin hanyoyi mafiya kyau wurin yada abin da ba a sani ba in abu ba a san shi ba to bai zai yi lokaci guda a zo a watsa a cikin mutane to in suka masa wani tofin halitta ne ba za a gane abin yake ba amma idan aka bi a hankali aka tara mabiya da yawa to ranar da aka faɗi abin bai zai zama bako ba zai ce ai wane ya sani wane ya sani kai ka sa abu yi akwai wane ya sani na san wane ya sani to shikenan sai ya zama abin ya zo shi da sauki. Mala yace na hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min firashihi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wannan shimfiɗar tasa a wa kada yaku sai fara kira ila ma ma umira bihi sirra wato izuwa ga abin da aka umurce shi da shi a boye limuddati salatatin a tsawon shekara uku wa kana taharuku bi hadhihi alfatra mozin sai ya kasance a cikin wannan lokaci wa alladhina tarbitukum bihi silatu yayi ta ne a tsakanin waɗanda yake da alaka da su wanda saduwa take faruwa tsakanin sa da su waɗanda yake iya ganin su suke iya ganin sa misali zaujati kamar matarsa ita ya fara kira zuwa ga Allah subhanahu wataala na kadiza kenan wa abna'ihi da ƴaƴansa wa maulahu da ainihin yaron gidansa Zaid ibn Haritha kenan wa rabibuhu da dan renonsa wanda yake rena sayyidina Ali kenan karamallahu wajha wa asdiqahu da abokanansa kiran sai ya tsaya iya wa'annan mutane su daman yana da dama ya gansu suna da dama su ganshi kuma ya san sun yadda da shi ba za su ainihin juya masa baya kan abin da ya kira su zuwa gare shi ba wa kullu man yatma'innu wa kullu man yatma'inna ila annahu yaktumu sirr bai tsaya nan ba ya dan kara gaba kadan ga duk wanda ya tabbatar ya nutsu cewa zai iya boye masa sirrin nan nasa min awailin ladina dakalu fil islam cikin farakon wadanda suka shiga musulunci malai ce Khadija radiyallahu anha sai da tuna Khadija Allah kara mata yadda kanat allati kanat awwal man amana billahi wa rasulihi idan ce farakon wadda ta yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ga cikin malamai ya rubuta wannan yana cewa yana daga cikin abinda mata za su yi alfahari da shi mace ta fara imani cikin wannan al'umma gaba ɗaya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da Khadija kama huwa mashhur kamar yadda shi ne zance mafi shahara wa hawwalat alayhi amran nas sai da sauran lamarin mutane sai zo masa da sauki dan daman shi sirjiya yana faruwa daga gida ne in matar ka wace da kai maka to wa zaka je ka dingara kuma ka ce ga sakon da ka zo da shi amma tana amsa wannan sai ji wani irin karfi na cewa to yanzu kan zai yi tinkarar kowa da ya riga da ya samu gidansa kam gida kam ya riga da ya samu ta amsa Allah ya kara mata albaraka wa kanat bidhalika awwal man amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wa sallam bi tashirihi bil janna ma laysa wa kanat bidhalika ta kasance da wannan alheri da tai sai ta zama awwal man amara Allah rasulahu bi tashirihi bil janna ita ce farkon kuma wanda Allah ya fara umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mata albishir da aljanna kai kafin ayo maza albishir da aljanna sai da aka bada radiyallahu ta'ala wannan yazo cikin annabi Hudayra radiyallahu anhu yazo cikin hadisin da aka karbo daga Abu Hudayra Allah ya kara masa yadda kale yake cewa ata jibrilun nabiy sallallahu alaihi wasallam wata rana malaika jibril ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wahayi fa kale fi yace ya rasulullah ya maikin Allah hadhihi khadija wannan ita ce nana khadija kada ta tuma ha ina'un tana tahowa wurinka a tare da ita akwai wani ƙwarya fihi damu akwai miya a cikin sa ko kunu idan ana ji ana fassara shi da miya ana fassara shi da kunu aw ta'amun ko dai abinci aw sharabun ko ne abin sha za ta kawo maka ya rasulullah idan ta kawo maka fa idza hi atatka idan ta kawo maka wannan abin sha ko abincin faqri alaiha salama min rabbiha subhanallah kai ka ji matsayi ka ce Allah yana gaishe ta Allah ne da kansa yake gaishe ta ya malaika jibril shi dan sakon Allah ne Allah ne ya gaya masa yace a ce ana gaishe ta Allah yana gaishe ta faqra alaiha salama min rabbiha ka ce Allah yana gaishe ta wa minni malaika jibril ka ce ni ma malaika jibril ina gaishe ta sannan kuma wabashirha kai mata albishir bi baitin da wani irin gida fil jannati a cikin aljanna min qasabin najla shi eh kamata albishir da wani gida a cikin aljanna gidan ma najla la saqaba fihi wala nasab babu daga murya a cikin wannan gidan kasan gila sai in ana taba zuwa kin tana kasan suna kara wannan gila din bai da zaci hankali ba kara an taka shi sannan wala nasab gidan kuwa ba gajiya da shi ba gajiya a cikin wannan gidan da hadi ne zalla a cikin to kaji matsayi haka dai nana Khadija Allah ya mata irin wannan albarkatu yana daga cikin albarkatun da Allah ya mata wato kaf ya'anta da ta haifa sai da suka musulunta hatta wanda ta haifa ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi tsawon kwanan su ma sirri suke addinin musulunci sun musulunta ida ba ta samu wani gefe cikin rayuwarta ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kare ta kamar yanzu ma kafin mu ce zan ina son karanta mana hadisin na insha Allah kara mata yadda wanda Imam Ahmad da Imam Tabarani suka ruwaito nana Aisha tace ai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yakadi yakhruju min albayt hatta yadhkura Khadija inda ya shigo gida aka yi magana da shi to da wuya ya shigo gida kafin ya fita bai bada labarin Khadija ba bai ce ai Khadija kaza kaza ya faru ba lokacin Khadija kaza 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 to sai da tuna Aisha tace fa yuftiru sala alaiha sai ya yabe ta yace ai Khadija tayi kaza yabe ta to su mata ba su ai biyo su a gaban su shikenan fa zakara hayuma min alayyam ranan kam sai ya fa ambace ta eh biye ta kuma sai da tuna Aisha tace fa akhadhat min alghiratu sai kishi ya kama ni fa kuntu sai nake ce mata hal kanat illa ajuzun wai ranan Khadija nan kam ba ta tsohuwa bace kan abdalaka Allahu khaira minha ba Allah kuma ya canja ba da wani alkhairin ta ba ta budurwa tace ai ina fadan wannan magana mai zabi fa gazi ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya fushi ya nuna bai ji dadin wannan magana ba sun makala sai ce la ba haka bane ba tsohuwa bace kuma Allah bai canja min da mafi alkhairin ta ba wallahi ma abdalillahu khaira minha ni dai na sani Allah bai canja min da mafi alkhairin ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai fa da dalilan sa kamar haka wato matsayinsa tunda a fagen soyayya ai ita soyayya ai ba ta neman dalili in kace kana son mutum kuma ba ka da wanda ya fi shi in a kaidan adalci ne bai kamata a tambaye ka ba ai kana so to amma saboda ya karfafa sai ya bada dalili yace dalili na kuwa da nace Allah bai canja min da wacce tafi ta alkhairi ba yace amanat in kafara nasu ita ce ta yi imani da ni lokacin da mutane gaba da suka kawo ce mini lokacin da kowa bai yadda da abin da nazo da shi bai yadda ce wallahi ta ji ta yadda ta ji ta gani sannan yace wa saddaqatni idh kadzabani an-nas ita ce ta gaskata ni lokacin da duk mutane suka ce ƙarya nake ita ce wallahi gaskiya kake sannan na uku yace wa wasatni bi maliha idh harramani an-nas sannan ta bani wani iko na daidaito a cikin dukiyarta yadda take tana da dukiyarta za ta dauki abinda take so ta yi amfani da shi haka nake da daman in dauki abinda nake so yi amfani da shi a cikin dukiyarta lokacin da su kuma mutane gaba da suka haranta ne dukiyoyinsu sannan kuma yace wa razaqani Allahu min halwalat
sannan Allah ya azurta ni da ƴaƴa da ita duna gaida haminan nisa wato ko ba bayan ta a cikin mata in banda ita babu wata matar da na samu dama na haihu da ita kamar ita kaga wannan duka matsayi ne na Nana Khadija Allah ya kara mata yadda to ita ce ta fara imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace sai ibnu ammihi Ali ibn Abi Talib sai dan babban sa sayyidina Ali dan Abi Talib alladhi kana fi hijrihi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin kulawar manzo Allah ira da amince Allah tabbata gare shi wa huwa ibnu 10 sirin shi kuma yana dan shekara 10 a lokacin ala sahil aqwal akan zance mafi inganci wasu na cewa takwas amma dai mala yace shekara 10 ne a lokacin sayyidina Ali shi ma ya karbi addinin musulunci shi ma bai ta baba sannan wanda ya karba wanda ya karbi addini na uku a cikin wannan al'umma shine maulawu wannan farki daga cikin gida ne matarsa ta karba kadinsa ya karba to yanzu saura yaran gidansa maulawu yaran gidansa Zaid ibn Haritha shine Zaid ibn Haritha ibn Sharhabil wannan Zaid ibn Haritha asalinsa bawan Nana Khadija ne to bayan ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kyautar da shi ta bawa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su bayi akwai biyayya tunda bawan Nana Khadija ne to a kaida Nana Khadija kadai zai yi biyayya saboda ita ce mai gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai gidansa bane to ita kuma da taga haka cewa to kuma ga mai gida matar gida ta zama tana da bawa ai mai gidan ne ya kamata ya zama yana da bawa in bukata ta tashi masa ya ba da umurni amma zai iya ba wannan umurni karshen ta yace ai ba shine mai gidansa ba da haka sai zama sai ta dau Zaid ibn Haritha sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba tana ba shi sai ga karanci Annabi yace an bani shi tace an bayar yace to na yanta ka ko ba ka zama da ka wani ka ga dama ka tafi garin ku yace ni kuma inda zai ba inda zai dama an kwato shi tun yana dan shekara 10 mama sai ta tabbata da shi kasuwa sai yaki yazo ya afka musu sani ba shikenan pip ta jefar da shi ta gudu ta samu ta tsira garanta shi kuma aka kama shi a cikin bayi sai wani ya tsaye shi ya taho da shi Makka to shikenan bayan ya tsaye shi Hakim wani daga ina ji Hakim al-Hakim sunan shi Hakimun Azmin ne ya tsaye shi kuma ya zo ya ba Nana Khadija kyautansa ita kuma ta dauki kyautansa ta saki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake yayin da shi ya inda aini Zaid ibn Haritha wannan shine mutum na uku da ya shiga cikin wannan addini na musulunci alladhi qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan Zaid ibn Haritha shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inda ma ja abuhu yadhluhu yayin da baban sa yazo yana nema sa ana ba da dan tsawon lokaci mahaifinsa sai ya ce to ba zan iya bi tsammanin ga dana ba bari dai in fita in rika yawo ya fita yana yawo sai ji labari cewa an ga Zaidu an ga danka Zaidu a Makka sai ta to gara ita sai dauko kanin sa Ka'abu ma'ana kanin baban wato shi baban Zaid ibn Haritha shi Haritha din sai ya dauko kanin sa Ka'abu sai suka taho Makka za su nemi dan su suna zuwa kuwa kaya suna a kasuwa sai suka ga Zaidu sai suka kama mun ga damu yace ani ba wani bawan waye yace ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzo Allah ne mai gidana kun sani kuma akwai ka'idar bauta bai zai kawai zudan kun ganni kun kan gane ni ku kama ni ku tafi da ni ba dole sai an je gumi gidana shikenan aka taho wurin ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kace ai wannan dan mu ne muna so za mu tafi da shi annabi ya ce to ba ni da matsala da ku zan iya bar muku shi amma shi ma ku bashi damar sa ku bashi yancin mu yi wannan sharaɗi idan ya zaɓe ku ni na yadda na tarayar da haƙƙina na zama wa mai gidansa ku tafi da shi ba ku zai idan kuma ya zaɓe ni to ku kuma ku haƙura da shi a matsayin nan to kaga al'adance ba wanda zai ga babbansa da babansa ya rabu da shi ya kama wani su ganin su cewa ba yadda za a yi ma ya zaɓi wani ya bar su shikenan aka zo aka ajiye Zaidu aka ce masa in shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa in shi ta in ka so Fakim in dai ka zauna gona wa in shita in ka so kuma fasalik ma abika kaje ka bi babanka fa kala sai ce bal ukimu indaka ina ai ni bazan Allah ne jesu ni agun manzo Allah zan zauna baban sai ce zo ka zabi ka zauna a bawa akan ka kuma ka zauna da yake ce in dai agun manzo Allah ne shi wallahi ya zabi zauna anan amma sai sa da bawa akan yarbu da manzo Allah sallallahu alaihi yace ni zan zauna tare da kai fa qama indahu sai zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yanayi da yaga tashin hankalin da iyayen suka shiga sai yace musu to yanzu yayi tabannin sa yayi adoption din sa mana me da dan wani naka da ake yi din nan ya me da shi dan sa daga yau ma daina kiransa Zaidun Harisa a riga kiransa Zaidun Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce Zaidu dan annabi Muhammad ya me da shi ɗansa zai ci gaba da rike musu shi a matsayin ɗansa to nan ne fa hankalin sa ya kwanta suka ainihin hakura suka koma to wannan Zaidu irin wannan zabi da yayi ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wataala ya masa zabi sai zama shine sahabi kwalli ɗaya tilo da Allah ya kira sunan sa na alami sunan yankansa sunan sa na alami da in an fade shi kowa ya san shine a cikin alqur'ani mai girma ba wai matsayi ko inkiya ba a sunan sa kai sai Allah ya kira sannan ya samu darajar auran ummu aymana ummu aymana ya fara aura ummu aymana nan baiwar abdullahi ne mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin kayan gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya aura mata ita bayan ya aura mata ita har ya haifi dan sa Usama ibn Zaid wannan Usama ibn Zaid yana daga cikin shahalalen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugaban rundunar yaki ta ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa cikin wannan al'umma annabi ya tashi komandan yaki ba a tafi yakin ba Allah ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafi aikin farko da sayyidina Abubakar ya fara yi yace ina Usama ibn Zaid ka zo kaka jarun dunan nan taka kuje ku yaki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada annabi ya nada sai shiga rashin lafiya na ainihin na tafiya sai zama ba tafi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance ba lafiya ba ba dama a tafi dole sai an jira an ga ya jikin ya kaya musamman irin isharori da aka yi ta samu kafin wannan rashin lafiya din na nuna wato wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Zaid ibn Haritha Allah ya kira sunansa alabi cikin alqur'ani mai girma Allah ce falamma qada zaidun minha wataran zawajnaka wato yana da matsayin da ka kira sunansa ma lada zaka samu zaidu sunansa harfi uku ne ko zaidu ko da sun ko ne harfi da yake wa dan Allah baka lada goma kai ka ga wannan ai matsayi ya kai akan sahabbai ana fadan alamin su ma'ana hakan fadi sifar su amma suna kai tsaye shi kadai ne sahabin da Allah ya kira suna ana Allah ya kira sunansa lokacin da za a karya wannan tabanni din ma'ana adoption ne a hana wannan abun saboda zai kawo matsala cikin zamantakewa na al'umma akwai mutum zai yi ko yaya ya zama ba sa kyauta ta masa wani ba dai yazo yana kyauta ta masa to in yi adoption a kaida in kame da dan wani naka a jahiliya wannan dan da kace ya zama naka zai gaje ka to ka haifa sai ya zama za a hana danka da ka haifa wanda shi bai da wani in ba kai ba ya gaje ka a sa wani kuma wanda yana da wani mahaifin ya gaje ka ya gaje mahaifinsa kaga ya haifi habibi zai yi ba daka sai zama Allah ya kashe wannan abin ta hanyar matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura Zaid ta biyu bayan rasul ummu aymana da taifa masa Usama Annabi sai ya aura masa Zainab bint Jahsh to yana zaure Zainab bint Jahsh sai ta zama ta kyauta ta masa tana dan masa girman kai a gun manzo Allah yake zuwa yace ya rasulullah matar nan ka ba ki umarni in sake ta ba ta kyauta ta mini Annabi sai ya ce masa kai hakuri Allah ku ya riga da ya kaddara Zaidu zai sake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to sai zama karshe dai zaman bai yi ba Zaidu ya ce ya sake ta bayan ya sake ta Allah ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Zaidu na sake ta kai kuma mun aura ba ita sai da tana Aisha ta ce da ko ta ayat da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai boye alqur'ani to da wannan ayan ne Allah yana cewa istaqulu lillazi an'ama Allahu alayhi yayin da kake fada ga wanda Allah ya masa ni'ima shine zaidu wa an'amta alayhi kuma kai ma ka masa ni'ima idan yazo ya kawo maka matsalan matar sai kace afsikale ka zaujaka ka je ka kula da matar ka kai hakuri da ita wattaqillaha ka ji tsoron Allah Allah ya ce wa tukfi fi nafsika ya rasulullah kana boye wani abu a ranka mallahu mubdihi bayan ku Allah zai bayyana wannan abu na cewa fa zaidun nan bai dace da zainab ba kuma zai rabu da ita kuma kai zaka aure ta mallahu mubdihi wa tashanna kana jin tsoron kar mutane ce wai yaron gidanka ya sake mata kai ka aura yace to mallahu ku an tashya falamma ka ba zaidun minha wataran zawajnaka Allah ya aura masa ainihin wato zainab binti jash ma'ana hatta nazala kutuhum li abai a har sai da Allah ya saukar da fadin sa ku kira su da sunayen iyayensu huwa inda Allah shine yafi adalci a wurin Allah subhanahu wataala daga da aka daina kiran sa da Zaid ibn Muhammadin aka koma kiran sa da Zaid ibn Harith kuma da wannan ake ainihin ga mutane cewa mace ko ta yi aure to duk takardarta bai kamata ta cire sunan mahaifinta ta sa sunan mijinta a tsarin musulunci saboda mijinta abubuwa da yawa za su iya gittawa za ta iya rabuwa da shi Allah ya kiyaye ma'ana na shika ya za ta yi duk takardunta yana biya da sunansa za ta iya kuma ya zama yaro ya za ta yi sunan yana tana biya da sunansa kaga ta rabu da shi yanzu ta koma karkashin wani miji da zai yadda tana amfani da sunan tsohon mijinta ba tana ana kiran sunanta da sunan tsohon mijinta ba to Allah saboda adalci sai ce kawai a kira mace da sunan iyayenta kowa ma a kira shi a danganta shi da sunan babansa a ce wani dan wani a faɗi sunan mahaifinka kawai kai ne Allah ya ce wannan shine da adalci a wurin Allah subhanahu wataala sannan mutum na hudu da ya karbi addinin musulunci shine Abubakar as-Siddiq sai ni na Abubakar Allah ya kara masa yadda wa huwa awwalu man saddaqa min ar-rijal shi kuma shine farkon wanda ya fara karban addinin musulunci a cikin mazaje gwara wa fihi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa manzon Allah tira da mintala tabbata a gare shi yake cewa li Umar ga sayyidina Umar yace inna Allaha ba'athani ilayku Allah ya aiko ni zuwa gare ku ya Umar fa kuntum kadzabtum kuka ce ƙarya nake a farkon lamari wa kana Abubakar sadaqa sai na ba kuma yace wallahi gaskiya kake a wani riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kab a cikin waɗanda na kira shi zuwa ga addinin musulunci babu wani a cikin mazaje babu wanda na kira shi zuwa ga addinin musulunci illa kana lahu kabwa sai ya dan ji wani kokonton ya yadda da abinda na zo da shi ne ko kuma kare yadda yake illa Abubakar sai na Abubakar shi kadai ne ina ce masa Allah ya gode yace na yadda ai ni baka taba mun kariya tunda kace Allah ya koka wallahi na yadda kuma aboki ne ka san abokai a lokaci zai ce a da wasa take ba maganar da wasa kake annabi na ce masa Allah ya gode cewa Allah ya yadda ya yadda ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kuma kira shi ba yace wa fi zari hali sirriya a cikin lokaci na wannan kira boye ta haraka Abubakar wa saqaribihi wa mawalihi sai na Abubakar shi ma sai yayi motsi a tsakanin makusantansa su ma wanda zai iya gaya musu su ji wa mawalihi da abokanansa da ainihin yaran gidansa wasu dika ihi da abokanansa wa man yasiku bihi min qaumihi da duk wanda yake da iko da su a cikin mutanansa shikenan ya fara kiran su zuwa ga addinin musulunci fastajaba lahu nafarun karim sai wasu jama'a masu mutunci suka amsa masa min Usman ibn Affan a cikin akwai sayyidina Usman dan Affan wa Zubair ibn al-Awwam da sayyidina Zubair dan Awwam wa zakatu min ubaydillah da zakatu min ubaydillah wannan din da muka irga sura cikin mutum goma nan da Allah ya albishir da aljanna sai shigo addinin musulunci ne da ajin sayyidina Abubakar sannan wa Sa'd ibn Abi Waqqas da sayyidina Sa'd dan Abi Waqqas wanda ya zama gagara badau kusan kaman sura guda Allah ya saukar akan shanan sa Sa'd ibn Abi Waqqas kware kuwa sahabin da shi ma yayi fito na fito sosai da iyayensa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban da suka gamu da irin wannan jarrabawa saboda ya kasance a Makka yana daga cikin waɗanda ake kwatance da su wurin bin iyaye yana biyayya ga mahaifiyarsa sosai ana aiko manzo Allah ta yi imani ita kuma a lokacin ba ta yi imani ba sai ta fita rana kawai ta zauna tace ba shiga inuwa ba ci ba sha sai ya kafurce da Annabi sallallahu alaihi kaga wannan kalubale ne ce to haka za a yi ai kake sai yazo yake ce mata mama ki hakuri ki shiga inuwa ki hakuri ki nemi abinci ki ci ki nemi abin sha ki sha da Allah zai miki rai 100 wannan ya shiga ya fita wannan ya shiga ya fita wallahi sai dai tsakali ba zan kafurce da manzon Allah ba akan sai Allah ya saukar da wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma fala tudihuma ilayya marji'ukum can suratul al-kabuti Allah ya kawo wa ainihin wannan sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas gidan wannan jarabawa haka akwai wa Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman dan Auf babban dan kasuwan nan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya masa addu'a cikin lamarin sa na kasuwan annabi ya ce koya shi ya kasa sai ya yi ciniki koya shi ya kasa sai ya samu riba saboda albarkar addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashi wa Usman ibn Maz'un da Usman dan Maz'un wa Abu Ubaida ibn Jarrah da Abu Ubaida ibn Jarrah wa Abu Salma ibn Abd al-Asad da Abu Salma dan Abd al-Asad wal Arqam ibn Abi al-Arqam da Arqam dan Abi al-Arqam to wayannan sune farko wadanda suka yi ne musulunta ta hanyar Sayyidina Abu Bakar wa min khilali alaqati haula sannan a cikin mu'amalar da ake da wayannan mutane akada al-Islam yantashiru fi Makkah musulunci sai ta yaduwa a Makkah wa kharijaha da wajen Makkah wa dakala fihi ulazum min bukuni Quraishin wa mawaliha sai mutane da yawa daga cikin Quraishawa da kewayen su duk sai suka karbi addinin musulunci wa mu'min man ishtahara bi islamihim min al-mawali yana daga cikin wadanda aka musulunci su ya shahara daga cikin wadanda ake mulka mana bayi kenan wadanda suke da iyayen gida fi hadhihi al-marhala cikin wannan lokaci da ake kira aboye akwai Bilal ibn Rabah sayyidina Bilal ibn Rabah bawa ne na Umayya akwai Suhayb ibn Sinan ar-Rumi ma'ana Suhayb ar-Rumi shi ma bawa ne wa Ammar ibn Yasir akwai Ammar dan Yasir shi kan ba bawa bane amma dai yana cikin kunci shi ma bai da tasa ta kansa wa waliduhu da ainihin mahaifinsa shine Yasir din kenan wa ummuhu da mahaifiyarsa Sumayya bint Qubbah wato Sumayya ibn Qubbah wanda ita Sumayya ita ce awwal shahida fi Islam mace farko da ta fara shahada cikin wannan addinin musulunci kuma kaga a shahadan ma mace ce ta fara shahada cikin addinin musulunci cikin wannan awliya din da wancan ya kawo akwai wannan magana mace da ta fara imani cikin wannan addini wato wanda ya fara imani cikin wannan addini mace ce wacce aka fara albishira cikin wannan addini mace ce wacce ta fara shahada akan wannan addini mace ce Sumayya Abu Jahl ya kashe ta haka wannan mutane suka karbi addinin musulunci a tsawon wannan lokaci mallai yace min fawaidi hadhihi marhala yana daga cikin fa'idodin abinda zamu koya cikin wannan marhala yace anna fi ilhamillahi ta'ala li rasulihi lalle yana daga cikin wahayin Allah ga manzansa an yabda'a bid'awati sirran ya fara kira aboye ta'aliman wa irshadan lid'at kuma wannan ya zama koyarwa ne da wayar da kai ga dukkan mai kira zuwa ga Allah fi kulli zamanin wa makan a cikin kowane zamani kuma a cikin kowane lokaci in ka zo zaka kira abu zuwa ga Allah to kar ka zo gaba gari kai kewaye ka samu wasu tukunna ka tara jama'a magoya baya wanda in ka fada za ce gaskiya ne kafin ka ainihin fara kira ila mashru'iyyatil akhdhi bil haifati wal asbab adh-dhahira cewa dole ne kai aiki da ainihin haifa ma'ana haɗin kan mutane wa asbabi zahira da abubuwa na zahiri da suke faruwa ma'ana hanyoyi na zahiri wa ma yukirru tafkiru wal aqlu salim da dukkan abinda tunani da hankali ingantacce zai tabbatar da shi min al wasa'il na hanyoyi allati yanbaghi wadanda suka dace an tattakida wa alike su min ajli al usuli ila ghayati ad-da'wa domin a samu daman isa zuwa ga manufar da ake kira zuwa gare ta wa hadafiha da kuma ainihin asalin aim and objective na wannan abin da ake kira zuwa gare shi da haka yana daga cikin wannan ainihin hanyoyi din shine mutum ya fara ba da abun ga makusantansa waɗanda in ya gaya musu ba za su karyata shi ba har su ma su gaya wasu haka abun sai ya zama ainihin wato yaya sannan yace darasi na biyu anna sirriyatid da'wa lalle oyi kira marhalatun ittaqadatha zurufun muayyana wato wata irin wani irin lokaci ne da ainihin yanayi yake haifa yanayi bayyananne yake haifar da shi yurkin an takarrara fi asrin min al-usur yana da kyau a riga amfani da shi a cikin zamani daga cikin zamaninnuka fi daulatin min ad-duwal a cikin dauloli daga cikin wato daula daga cikin dauloli misal ad-duwal shiyu'iyya kaman dauloli ba na kasashe waɗanda suke da tsarin gurguzu allati communist kenan yan communist kaga baka da yanci mafi yan communist babu wani yanci a ciki ba kaman capitalizations ba ma'ana kana da dama kai mallaka ba communist masu tsarin communistanci su ne shuriya yan gurguzu kenan to irin wayannan allati la tusmahu lil muslimi bi marasati ayi nashadin da'awi islami cewa wanda ba sa ba da dama ga musulmi yayi kowane irin kokari na yada addinin musulunci dan haka idan mutum ya tsinci kansa irin wayannan kasashe fa yusbara ila an yastafi bi dini hatta ya tamakka dan haka akan ya fito a kama shi a ce ga dan ta'adda ga dan kaza 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 to dole sai ya boye addinin nasa yayi tijira a hankali har sai lokacin da ya karbi lokacin da ya karbi sun mai wili na shafahu bainal mala'i sannan sai ya ainihin fadi abin da yake kira zuwa gare shi tsakanin mutane wa huwa amrun ya yuqaddaru bihasbi zurufil bi'ati allati yashfiha almuslim kira boye wani al'amari ne da ake kwatanta shi ga yanayin buƙatar da buƙatar wurin da kake zaune din idan wurin da kake zaune din kana buƙatar kai kira boye ne yace to kai kira boye in kuma ka ga akwai sararin da za ka yi kira a bayyane to sai kai kira a bayyane amma lallai sirri rike sirri yana ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci cikin wannan addini namu da rike sirri da kira a boye wannan addini ya karɓa yanzu ko ba abin da ya rusa addinin illa rashin rike sirri din idan al'ummar musulmi suka yi gangami za su kyautata ɗabi'unsu da halayensu to sai ka ga wani ne daga cikin musulman zai je ƙoƙarin ya ga ya tona musu asiri ko ya ainihin wargaza musu wasu abubuwansu Allah ya kiyaye amma lallai yana daga cikin hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wurin yaɗa wannan addini akwai rike sirri wanda a yanzu mun koma tsarin nan na wasu mata daga cikin larabawa ba da waɗanda ba sa iya rike sirri an taɓa yin wata mace cikin laraba an kama hanya za a je wani aure da ita wato bani da tijo ya je nema a ɗansa aure a wata ƙabila to daga ƙabilar da ya nemi auren zuwa inda yake akwai kogi a tsakani shikenan an kama hanya za a je aure ya roƙa ya tambaya wa ɗansa aure ne an je za a je wannan auren to sai ya zama da aka zo kogi sai ruwa ya cinye ango amma an taho da kanin ango din to ana gama ketarewa da an gama jana'iza sai ya tara ayarin ya ce don Allah ku rufa mini asiri ku zama masu rike sirri ku zama masu rike sirri dama mutanen nan na je na roƙa musu ne cewa ina so in yi wa ɗana aure amma ban faɗi waye ba ne ko ba su san waye ba ne tunda yanzu gashi wannan lamari ya ritsa da ango ko mun taho da kaninsa to zan nuna kaninsa in ce shi ne daman na nema wa wurin abin wannan alfarma shi ke da aka ce ba komi ba komi shi ke nan da aka isa garin akwai wata tsohuwa ita wannan tsohuwa tun da aka isa ta faɗi ba lafiya sai an kwanta sai an ta gagara shi ta gagara shi shikenan aka matsa me yake damunta ne ita dai tana fati an gagara gane me yake damunta karshe da aka matsa sai ta ce ai wannan wanda aka nuna a matsayin angon nan ba shi ne angon ba angon ka ruwa ya cinye wato wai rashin faɗan maganar nan shi ya sa ta rikin lafiya to kusan yanzu haka muke wai rashin faɗan ba ta tona wannan asirin ba shi ya sa ta cikin tsananin rashin lafiya sai an kwatar an tayar da aka ba ta dama ta tona asirin ta ce ba shi ne angon ba shi ke nan sai ta warke ta shiga wata to haka muke da za ku taru ku yi wani kokari za ku gyara abu to shikenan wani ne zai je tsalle zai bata abu Allah ya kiyaye na sai marhala ta biyu marhala jahari bi da'wa marhala ta bayyana kira rawa al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda qala yace lamma nazalat yayin da Allah ya saukar da wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi danginka mafiya kusa lokacin da Allah ya sauko masa da wannan aya su'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala safa annabi sai ya haudu sai safa faj'ala yunadi sai ya fara kira ya bani fihr ya kubanu fihr ya bani uday ya kubanu uday libuuni quraish ya rika kiran wato kabirun quraishawa hatta jitamu hatta da suka taru faj'ala ar-rajulu har ya kai ga wasu daga cikin mutanen idza lam yastati an yakhruja idan mutun ya kai ga tsufa ko rashin lafiyar da bai zai iya fitowa ba ma arsala rasulan li yanzura ma huwa sai aika dan aika yace wannan bawan Allah Muhammadu tunda muke da shi bai taba kariya ba bai taba kuma na kuma irin wannan kiran ba ni dai ba zan samu zuwa ba amma ka je ka wuce mu ka ji me zai fada mana ne bayan sun taru faja Abu Lahab Abu Lahab shi ma ya zo ɗaya daga cikin mafanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Quraishin da sauran Quraishawa fa qala sai annabi yace ara'aytakum la akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqi yace musu yanzu idan nace muku bayan dutsen nan akwai wasu tarin dawakai da wasu gorazan mayaka za su shigo wannan garin su yake ku za ku yadda qaluna am suka ce kwarai kuwa ayma jarabna alayka illa sirqa ba abinda muka gwada ka dake sai gaskiya baka taba mana kariya ba kullun kai gaskiya kake gaya mana za mu yadda mana qala sai ce to fa inni nadhirul lakum to ni fa manzo ne mai gargadi zuwa gare ku bai ne dai azabin shadid kuma ga duk wanda bai imani da ni ba akwai azaba mai radadi to Abu Lahab sai ya tina wannan magana da bai yuhuda ya gaya masa ina dai bincike sunan sahare zuwa ki sokan sunan bai yuhudan ba sai Abu Lahab yace tabban laka sa'ir da yau kai tonka tsawon yinin nan wai iya tsawon yinin bai yace wa manzo Allah kai tar ya fadi kalma mai harafi biyar Allah mai yar masa martani da sura ne aya biyar kowace kalma da aya da eh annabi kenan nan taba shi Allah baya bari kuma irin yadda ka kausasa harshe wurin taba shi din to haka Allah zai kausasa maka harshe wurin mayar maka da marzi shi Abu Lahab yake cewa ali hada jama'atana daman dan wannan abin ka tara mu fa nazalat sai Allah ya saukar da tabbat ya da Abi Lahab wa tabba Abu Lahab ya halaka hannayen Abu Lahab sun halaka kuma shi ma ya halaka ma'ana lokacin da zai ce tabbatin ya nuna hannayensa biyu duka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin yake ce abin da Qur'ani yake ishara da shi kenan ma'ana tsabar wai abin ya bashi haushi hannunsa biyu yake nuna wurin manzo Allah to Allah ya ce wannan hannu biyun da yake nuna manzo Allah da shi to san halaka shi ma kuma ya halaka subhanallahi to yana cewa yana da kudi Allah ya ce ma'ana an maluhu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tara ba za su masa amfani ba ba za su yi tsira masa komai ba sai yasala naran za ta lahab kuma da sannan zai shiga wuta mabuciyar huruwa ba shi kaɗai ba wamra'atu tare da matarsa hammalatal hatab wacce take ɗaukan jirage tana ɗaukan kaya ta je ta zuba a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi zai je masallaci ta je ta zuba kaya duk hanyar da annabi zai bi sai ta je ta zuzzuba kaya kawai Allah ya ce fi jiriya hablum min matar a cikin wuyanta akwai wato sarka na wuta za a sa mata sarka na wuta sunanta Ummu Jamil ibn Harb ma'ana kanwa ce ga Abu Sufyan ibn Harb wannan Ummu Jamil wato uwar kyau amma dai muka agun mu Ummu Kabihi ce uwar muni ce saboda ba ta kyauta ba ta zama daga cikin wadanda Allah subhanahu wata'ala ya musalimi shi da shiga wata tun suna nan duniya rawal bukhari Bukhari ya ruwaito wa Muslim da Muslim an Abi Hurairah daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tabbata gare shi ya tsaya kina unzila alaihi hida anzalallahu azza wa jal yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wa'anzir ashirataka alaqrabin ka gargadi danginka mafiya kusa sai manzo Allah ya ce ya mashar quraish ya kutaran quraishawa ishtaru anfusakum ku fa ainihin fancikan ku la ugni ankum min Allah shay'a bazan iya kare ku a gaban Allah ya bani abdi manaf ya ku banu abdi manaf la ugni ankum min Allah shay'a bazan iya kare ku a gaban Allah ba ya abbas ibn abd al-muttalib ya kai abbas ibn abd al-muttalib babban sa kenan la ugni ankum min Allah shay'a bazan iya kare ka a gaban Allah ba wa ya safiyat ammat rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya gwaggon manzon Allah jira da jalal tabbata a gare shi ma'ana yar uwan mahaifiyarsa ke ma ta shiga dini kawai la ugni ankum min Allah shay'a bazan iya miki komai ba wa ya fatima bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ke na na fatima yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda kana ga yar ga sauran mutane bai shigo gidan sa ba sai ni min malima shi ki roke ni duk abin da yake so na cikin dukiyata amma ki sani idan baki shigo wannan ayari na musulunci ba la ugni ankum min Allah shay'a bazan iya miki komai ba a gaban Allah subhanahu wataala to wannan dai ya fade shi ne ta hanyar gargadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annan maganar ba ta tsaya iya nan ba ya ci gaba da ce musu innar ra'id la yakzibu ahla kusani mai hankali fa baya yi wa mutanen sa ƙarya ba ƙarya kusa da gida law kazzabtun nas jami'an ma kazzabtuku da zan yi dukkan mutanen duniya ƙarya ce ku kan bazan muku ƙarya ba ai mutun zai yi sauran jama'a ƙarya amma dangin zaka bai zai musu ƙarya ba yace walau garatun nas jami'an ma garatukum da zan yaudare mutane gaba ɗaya ku kan bazan yaudare ku yace ku sani wallahi la tamutunna kama tanamu za ku mutu kamar yadda kuke bacci duk wanda bai yadda akwai mutuwa ba to ya daina bacci saboda mutuwa kanwar bacci eh bacci kanwar mutuwa ne yace kuma wala tub'atunna kama tastaqizu Allah zai tada ku bayan kun mutu kamar yadda kuke farkawa daga bacci sannan Allah subhanahu wataala zai saka muku da abin da ku aikata yace imman jannatu abada Allah ka sa mu na ciki wa imman naru abada yace ko dai mutun ya tafi aljanna har abada ko kuma ya tafi wuta har abada wannan shine yana daga cikin kurbar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa mutanansa a cikin ainihin wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya kara mana sa annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga saboda hukuncin lokaci zamu tsaya a wannan wuri akwai wata sanarwa mai muhimmanci da aka bani ita nake so in sanar mana da ita na alƙawari zan sanar da ita akwai wani committee na ainihin kulawa da makabartu na Gombe nan karkashin wata cibiya ta Imam Malik Academic Dawaki Quarters to wannan committee sun koka da halin da makabartan Jeka da Fari take ciki ma'ana Jeka da Fari wurin science Gombe din nan da an kewaye makabarta din sai kuma aikin hanya ya biyo da aikin hanya ya biyo aka fafasa ba saki mai da ginin ba sai zama ana shiga ana bayan gari a cikin makabartan ana abubuwa da marasa kyau da shaye-shaye da munanan abubuwa kuma har yanzu bai kai ga wasu mahukunta sun ga ya dace su tashi su gyara wannan wuri din ba to shine wannan ainihin committee mai kula da wayannan makabartu din sai yake suke kokarin gayyatar al'ummar musulmi a zo ayi aikin sa kai wurin ganin an sake kewaye wannan makabarta din an mutunta bayin Allah da suke kwanci a cikin wannan wuri an mutunta su an ainihin kewaye kamar yadda lokacin da suke rayuwa suke bukatar a mutunta su haka ba bayan sun koma ga Allah shi yasa malamai suka ce yana daga cikin ladabin makabarta ma ba a so mutun ya shiga makabarta tsakanin kaburbura ya rika yawo da takalmi ai mutane ne da karshen ta da lokacin da suke rayuwa baka yi saka zo ka biyo kansu da zagalmi ba kuma sun san duk wanda ya shigo sun san duk wanda ya fita su dai Allah bai ba su dama su yi magana ba ne to balle a ce har wurin ya samu kofar da wani zai je zabga kashi a kabari to kaga abin gaba ɗaya bai yi kyau ba gaskiya to shine suka ce suna buƙatar ainihin taimako na kuɗi da kayan aiki da kuma jiki ma gaba ɗaya ma'ana za a yi wannan aiki sun shirya za a fara wannan aiki na rufi na kewaye wannan makabarta din ranar 11 ga watan 11 ma'ana sati biyu dai nan gaba an gaya mutane ne saboda mutane su shirya maka ce ko mutum bai da kudi inda yana da karfi ko yana da wata dabara na aiki to ya danyi kokari ya je ya bada dabarar sa ta ainihin aiki din ta yadda za a samu dai a kewaye wannan makabarta Allah ya bada ikon taimakawa Allah ya jiga musulmi maza da mata rayu da matattu Allah subhanahu wataala ya sada mu da duka alkhairi ya kiyaye mu da duka sharri abinda ka fara dai dai Allah ka ban mana ladarsa abinda kai kuskure saboda garanti ne da shi Allah ka gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على